أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komai, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda, domin ci gaba da karatun mu na littafin Umdatul Ahkam na Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga shi. A darasin da ya gabata, duk da yau muna Alhamis 7 ga watan Safar, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 2444, wanda ya daidai da 23 ga watan 8 miladiya ta 2023. Darasin da ya gabata mun gama wato fasalin da malam ya kawo mana akan abin da ya shafi afdalus siyami wa ghairihi, wato mafificin azumi kuma da wani shi wani azumi wanda wato shari'ar musulunci ta zamanto ta yi hani akan shi. Wanda bayani ya gabata akan abin da ya shafi azumi bayan farilla, akwai azumi na tatawwu'i, wanda mun ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa mafi soyuwar azumi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine azumin Dawud, da kuma sallah da ta sallah annabi Dawud. Azumin annabi Dawud shine kana yusumi yawman wa yuftiru yawma, ya kasance yana azumtar rana guda, sannan kuma ya ajiye rana guda ya azum ya huta. To yau za mu ci gaba kan babin da malam ya kawo mana bayani game da abin da ya shafi Lailatul Qadri. Shine malam ya ce babu Lailatul Qadri, wato babin da zai yi bayani game da hadisan da suka zo daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama game da abin da ya shafi Lailatul Qadri. Da Lailatul Qadri, kamar yadda karatun mu ya huce a cikin littafin Sifatu Sawmin Nabi sallallahu alaihi wa sallama fi Ramadan, bayani akan ta. To game da abin da ya shafi Lailatul Qadri, dare ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani ya ambata ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa hatta da Al-Qur'anin nan ya safko mishi shine a cikin daren Lailatul Qadr. Shine yake cewa inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, lalle mu muka saukar da Al-Qur'ani a daren Lailatul Qadr. Yace wa ma adraka ma Lailatul Qadr, mi ya sanar da kai wato micece Lailatul Qadr? Sai yace Lailatul Qadri khairun min alf shahr, wato ita wannan daren na Lailatul Qadri yafi wato wata dubu alkhairi, wato kai ibada a cikin shi Allah ya karba, wato zata zamanto sai mutum wanda ba a Lailatul Qadr ba yayi wata dubu yana ibada, zan ku zo daidai wa daidai irin wannan ibadar da kai. Shi yasa dare ne mai albarka, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mishi albarka, ya sanya aiki managarci a wannan daren, albarka gare shi da yawa. To yaushe daren Lailatul Qadr yake farawa? Misali muddar shi daga yaushe zuwa yaushe ne? Na'am, daga fadar rana hayya zuwa ketawwa al-fajr, daga fadar rana hayya zuwa ketawwa al-fajr kenan. Wannan shine wato a cikin wannan shine duk lokacin da kai ibada, sawa'un bayan magariba kai ibada wannan kai ta da ikhlasi Allah ya karba, to tahi ibadar da zakai wato sai wanda yayi wata dubu tukun zai dawo daidai da kai, ko bayan isha kai, ko cikin dare kai. Shi me ake so? Dan da yawa muna kuskure na cewa misali irin ranakun da ake kirda da daren Lailatul Qadri, wanda suke daren 21, 23, 25, 27, 29, sai ka ce a'a dole sai can cikin dare tukun zakka ta shi kai ibadarka. Kaga wannan kuskure ne, ka bar lokaci wanda yake mai yawa, wanda da zakka ga da zakka fara koda da istighfari, koda da neman tuba ga Allah, koda ga wani zikiri ne ko karatun Al-Qur'ani kake yi a irin wannan lokacin tun daga magriba, wato baka san ba wani irin lada zakka samu in kai gam da katar da wannan rana ta Lailatul Qadr. To kuma malamai suka ce saboda me aka sa mata Lailatul Qadr? dan me yasa aka samu da Lailatul Qadr saboda malamai suka ce sai saboda irin yanda take da girma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda tana da girma tana da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa aka sa mata wato wannan suna Lailatul Qadr wanda a cikin ta kamar yanda bayani ya gabata aka saukar da Al-Qur'ani jumlatan wato daga baitul izza zawwa saman duniya kun yake sab kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kadan kadan ala hasabul munasaba haka kuma Allah subhanahu wataala yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim wato yana daga cikin daren lailatul qadri a cikin daren nan Allah subhanahu wataala yake karkardar dukkan wasu abubuwa wato ake kaddarawa wanda zai arziki kaza wanda zai yi kaza wanda zai samu kaza wanda zai rasa shekara wanda zai kaza duka a wannan daren wanda yake daren Lailatul Qadr to sannan zan mu gani a cikin hadisan da malam ya kawo mana cewa lalle hakika daren Lailatul Qadr a cikin inda ake samun shi ne cikin watan Ramadan babu wani wato wata wanda za a ce an samu Lailatul Qadr a cikin face watan Ramadan a cikin Ramadan din ma kuma a kwanakai wato 10 na ƙarshe kamar yanda zan magani a cikin hadisi kuma a cikin kwanakai 10 na ƙarshe kuma a cikin kwanakai wanda suke mara wato Empire shine 21 23 25 27 29 hadisi na farko da malam ya kawo mana ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في سبع الأوامر في سبع الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطعت في سبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحراها في سبع الأواخر وأتونا حديث دغ عبد الله بن عمر رضي الله تبارك أجريس yake cewa anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam lalle wasu mazaje daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam urau lailatul qadri wato an gwada musu lailatul qadr an gwada musu aina shine a cikin barci wato sun yi maholiki wato a cikin barci cewa wata rana gata nan ita ce lailatul qadr wanda maholiki kuma akwai maholiki da zakai maholikin abu wanda yake gani abin ya tabbata akai akwai kuma maholiki wanda adiga su ahlami kawai shaci fade ce ta maholiki lasiya ma idan ka zo ka gaji zaka gani kai maholiki shedan din ya zo ya tunzura ka da wasu abubuwa sai ka gani mutun ya zo ya ce shine yayi maholiki da kaho a hannun shi yana kaza ko an yi kaza din ya tsorata yana nema wato ya gani wata halaka ce ko wata musiba za ta zo mishi kuma akwai wani maholiki kuma nau'i guda wanda kai ne zaka sama abu a rai sai kai maholikin abu da yawa zaka ga mutun ya sa ya kawo abu a rai a ran shi har ya kwanta da shi to kawai a barcin ka yake ci gaba da wani tuno abu to shi ma a cikin maholiki akwai wannan to su a cikin maholikin Ubangiji subhanahu wataala ya nuna musu Lailatul Qadr shine yace urau Lailatul Qadr an nuna musu Lailatul Qadr fil manami a cikin dare fi sab'il awakhir wato a goma na karshen wato goma na karshen wato Ramadan kenan a wannan lokacin aka gwada musu wato cikin maholiki aka gwada musu wannan dare kenan a bakwai as fi sab'il awakhir a bakwai wanda suka rage na Ramadan kenan goma ta karshe amma bakwai wanda suka rage kenan daga wani dare kenan daga daren 23 25 27 29 kenan banda kwana 3 na farko to sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir yace hakika na gani wato mafalkin ku gabaki daya wato ya dace kad tawafa'at ay tawafaqat sun dace fi sab'il awakhir wato a kwanuka bakwai wanda suka rage wato na wato karshen Ramadan kenan shine daga daren 23 to sabban tuka daga daren 23 zuwa karshe annan ne da suka yi ta mahuriki wato cewa sun ga daren Lailatul Qadr amma su ce ba a dare kaza ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu faman kana mutahaddiha to dukkan mutumin da ya kasance yana kirdadar wato neman daren Lailatul Qadari falyataharraha fi sab'il awakhir to ya kirdade ta ya neme ta a cikin kwanaki bakwai wanda suka rage na karshen Ramadan idan nan mun samu hadisi guda cewa daren Lailatul Qadari ana samun shi a kwana bakwai wanda suka rage wato na karshen Ramadan shine Annabi sallallahu alaihi wasallama idan yake ba da labari akan wannan wanda Lailatul Qadari saboda girman ta kamar yadda muka gani a farko da kuma yanda ake lullumka wato lada idan ka aikata aiki da kuma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dukkan mutumin da ya tashi daren lailatul qadri ya samu daren lailatul qadri yana mai imani da Allah subhanahu wataala yana mai neman lada a wajen ubangiji subhanahu wataala to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi annabi sallallahu alaihi wasallama yace an gafarta mishi dukkan abin da ya gabata na zanuban shi to yanda yake cikin wannan matsayi sai ubangiji subhanahu wataala ya boye mana wannan dare amma kuma sai aka datar da mu aka ce mu neme shi a bakwai na karshen Ramadan kenan tun daga daren 23 25 27 29 to a cikin wannan dare ruka wato cikin kana da ikon Allah zaka samu wato idan karaya su zaka samu wato daren Lailatul Qadri a cikin hadisin nan abinda zan mu fahimta na farko shine tabbatar da wato abinda ya shafi hakikanin ru'ya shine mahwaliki cewa amma he kai mahwalikin abu kuma ka gani abu ya faru da yawa zaka gani wata ran kai mahwalikin abu kuma ka gani abin ya faru to lalle akwai mahwaliki wanda yake dacewa saboda mahwaliki kaso ɗaya ne daga cikin kaso nawa na annabta kaso nawa na annabta na'am mahwaliki kaso ɗaya ne daga cikin kashishika na annabta kaso na nawa nawa kaso nawa ne daga cikin kasan wato annabta
na goma
da 40 kaso 1 daga cikin kaso 40 mahwaliki shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ar-ru'ya ya fara malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kahin a bashi annabta yana da shekara nawa aka bashi annabta shekara 40 to kahin a bashi sai da ya dauki wata 6 yana ar-ru'ya saliha wannan ru'ya da yake yin ta kahin ya cika shekara 40 ya fara yin ta tukun da ya cika shekara 40 tukun aka bashi wato abin da ya shafi annabta ala kulli hal akwai ru'ya wadda take saliha kuma wadda take managarciya kuma gaskiya ce wato zai ta faru da mutum kuma ka gani abin ya faru sannan kuma a cikin wannan hadisin zan magani annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu wato lokacin da ya kamata mu kirdadi wato daren Lailatul Qadri shi yace a bakwai na karshe idan a bakwai na karshen wato Ramadan a wannan kwanuka wato ya kamata ya zamanto mun kirdadi wannan dare wato mai albarka haka kuma zan magani a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da irin falalan Lailatul Qadri da irin yanda wato alqur'ani ya sabko wato a cikin ta idan duka wannan wato wannan hadisin yana karantar da mu game da su hadisi na gaba malam yake cewa an Aisha radhiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala taharrau lailatul qadri fil witr min al ashr al awakhir wato wannan ruwaya daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa taharru lailatul qadri ku kirdadi daren lailatul qadri fil witr min al ashr al awakhir a cikin mara na kwanaki 10 na karshen watan Ramadan kenan can yace fi sab'i awakhir kenan mu duba ruwaya ta dan kaka je wata dan kaji wani ya ce ma fi sab'il awakhir kai wanda ta shahara a wajen ka daman fi ashril awakhir kenan wannan akwai fi sab'il awakhir to kuma wannan ruwaya ta Aisha ita zo take nuna mana fi ashril awakhir a 10 na karshe wanda mafi yawa abin da ya shahara wajen mu 10 na karshe 10 na karshe bakwai in tana cikin 10 amma ka tabbatar da akwai ruwayar da annabi ya ce a bakwai kuma na karshe kenan nan ita ce fi sab'il awakhir annabi ya ce dukkan mutumin da yake neman ya kirdadi wato daren Lailatul Qadri ya neme shi fil witri a kwanaki wanda suke mara na mine na 10 na karshen Ramadan kenan yanzu karin rana ta yi ta haihu wata rana ce asaba ila wafir kenan 21 idan daren 21 ya karu shi yasa da ta kadari cikin wannan dare ruwa guda wato guda biyar ko daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 kenan a cikin wannan ake kirdadar daren lailatul qadari wannan hadisi shi ma yana kwadaitar da mu akan mu nemi wato daren lailatul qadari da kuma mu tashi mu ƙara kokari inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan mutumin da yake neman ya kirdade ta ina ana buƙatar ka ƙara kokari akan wato neman wannan wato dare don ka samu alkhairan da suke cikin shi haka kuma wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana nuni anan kwadayi akan muribanci lokuta wato wanda suke da falala duk lokacin da aka ce wa yana da falala kai matakar kokari ka kirdade shi ka neme shi yanzu misali akwai lokaci guda wanda idan ka duba al'umman mu ko misali irin wuraren mu kaso 90 ciki suna rafkana akan wannan lokaci wanda kuma duk sati sai ya maimaitun maka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan lokacin sa'atul istijaba ce lokaci ne wanda idan kai addu'a Allah zai karba shine lokacin ranar juma'a daga bayan la'asar zuwa faduwar rana to yanzu ka duba ka gani kai ka tambaye kanka shin wai tunda nake so nawa na tsafa tsayawa na melo hankali na daga bayan la'asar zuwa faduwar rana nayi addu'a ta Allah ya subhanahu wa ta'ala ya karbi mun ibada ka tambaye kanka in tambaye kaina ko ka tsaye da mutum goma da kirkar ka samu ɗaya ko biyu wanda zai ce ma eh na taɓa yi shi ma da jima zai ce maka to kaga abu ne wanda sunna ce wanda ta zama to yanzu mahajura kusan ƙalla ƙalla zaka samu mutane suna ribantar wannan lokacin alhali kuma lokaci ne wanda yake da falala lokaci ne wanda idan ka lazumce shi da ikon Allah dukkan abin da kake bukata ubangiji subhanahu wataala zai yassara maka sannan kuma a hadisin nan zan mu gani lalle ita lailatul qadari batta tsayawa a cikin kwanakai bakwai na ƙarshe kadai kenan har wato na baya shine kwana na 21 kenan goma na ƙarshe ga baki daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kirdare ta sannan kuma muna ganin a cikin wannan hadisin wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake nema ma al'umma shi alkhairi da sauki a cikin lamarin kaga yace mana dukkan mai neman ta ya neme ta a goman ƙarshe a goman ƙarshen ma aina a cikin kwanuka mara cikin kwana goma sai aka ma san Filipiyan kwana biyar aka ce kwana biyar din nan su zaka tashi kai wannan in suka neme dare lailatul qadr sai dai zaka gani kuma amma da haka nan muna rafkana dan wani shi da lailatul qadr kawai levansat ramadan shine dare lailatul qadr din shi to jujuyawa take wataran ta zo 21 wataran ta zo da 7 wataran ta zo da 5 wataran da 3 wataran ka hedi tarama Allah yana iya kawo ta 29 a gani su waye wanda zasu zama to su ne ɗan hitamuhu miskun wanda ka suka hede ne sai wanda Allah subhanahu wataala ya ce maka zaka gani wanda ya daure da shi aka yi da har wato daren 29 wanda ana gani kawai 27 an ci kasuwa kawai an gama shikenan sai Allah kai mu bali daga gan an dawo shikenan kawai mu da ja mu huci wani wanda yayi kokarin ma tun farko ya dauko yana tafiya daga 27 ta zo sai kaga yayi da kuraje to wannan kuskure ne wanda ka bar wato me yake cewa soran kwanukan ka rike laizan fare mun kuma Allah yayi gamda katar kuma su ma baka tashi ba to kuma wannan sai dai a ce maka Allahu musta'an kinan mafi rinjaye fada ta malamai dai lailatul qadari tana sacaccen zawa daga cikin wato wannan kwanuka sannan kuma ana samun ta wato a goma na ƙarshen wato watan Ramadan kamar yadda ruwaya ji yawa na hadisai annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa taharu lailatul qadari min ashril awakhir min Ramadan wani waje yace iltamisuha fil ashril awakhir kulalibeta a goma na ƙarshe ku kirdade ta a goma na ƙarshe duka hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo suna mana nuni akan haka nan sai hadisi na gaba malam yake cewa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana ya'takifu fil ashr al-awsat min ramadan fa'atafaka aman hatta idha kanat al-laylatu 21 wa hiya al-laylatu allati yakhruju من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتيه أثر ماء وطين من صبح 21 وتوانا حديثي شما دقى أبي سعيد الخضري يرضى الله تتبتى أغريش يكتشوا للي من زان الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في أشر الأوسط من رمضان وتوانا النبي صلى الله عليه وسلم يكسن تيناين اعتكافي وتو أقوم نسكيا watuna watan Ramadan kenan goma ta tsaka ita ce daga 20 daga 11 zuwa abin da ya shafi 20 ko 21 da annabi sallallahu alaihi wasallam da farkon lamari itikafi da yake yi a goma farko yake yin itikafi shekarar da yake itikafi a goma farko Jibril ya ce mishi daren da ba anan ba yake ya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a goma ta biyu aka ce mishi a daren da har yanzu ba anan ba yake da lailatul qadari sai daga baya aka ce mishi yana daren 10 ta ƙarshe to nan shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne a cikin 10 ta tsakiya shine yace fa'ataka fa'aman yayi itikafi wannan shekarar hatta idza kanat laylatu 21 asai da ya kasance daren 21 na wannan ranai yace wa hiya laylatu allati yakhruju min sabihatiha min itikafihi sannan ita daren wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake hutawa da sahi wato daga itikafin shi bi ma'ana dahin daren wannan idan yayi daren 21 an yi wuni 20 mun san a musulunci rana da dare me yake fara zawa a musulunci dare shi yake fara shiga tukun wunin shi yazo to wuni 21 annabi yana yin shi a cikin masallaci cikin itikafin shi sai da asuba sai ya huta daga itikafin shi yayi wunin shi wato a waje to ranar wannan da ta kasance wannan sai yace man yatakafa ma'i dukkan wanda yayi itikafi tare da ni yace fal ya'takifu al-ashr al-awakhir to yayi itikafi a 10 na ƙarshe yace fa qad uritu hadhihi al-layla yace haƙiƙa an gwada mani wannan dare na lailatul qadari summa unsituha sannan aka mantar da ni ita wa qad ra'aytuni asjudu fi ma'in wa tinin yace kuma haqiqa na samu kaina naina yin sujada a cikin ruwa da laka min sabihatiha na wato abin da ya shahi sahiyatta faltamisuha fil ashr al awakhir annabi yace kulalibe ta ku neme ta a cikin goma na ƙarshe waltamisuha fi kulli witrin yace ku neme ta wato a kowani wato kwanuka wanda suke mara a goman na ƙarshe yace sai mai ruwa ya nan kashin mu huce da annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqad uritu hadhihi al-layla haqiqa an gwada mini wannan dare an gwada mishi daren lailatul qadari gashinan yace summa unsituha sannan aka mantar da ni to Allah subhanahu wataala sai ya kadarta sababin da aka mantar da annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabi sallallahu alaihi wasallama da aka gwada mishi daren lailatul qadar ya hutu zai sanar da al'umma he isko wasu suna ta rikici suna ta jayayya suna ta gardama yaji yana raba su ayi sulhu sai ya mance da daren Allah ya kadarta ya wannan sababin wannan ya mance da daren wace rana ce amma dai ya san a goma na ƙarshe yace sai yace amma abin da yake tane da shi shine yana tana cewa ya a ranar yayi sujada al-ma'in watinin wato da ruwa da laka bi ma'ana kasa tana da damshi lokacin da yayi sujada to shine kenan nan Abi Sa'idin al-Khudri yake ƙara ba da misali yace fa matratis sama'u fi tilka al-layla ce sama yayi ta ruwa wato a wannan daren sai aka yi ruwa kenan daren 21 ne muke magana yace wa kana al-masjid ala arishin sannan masallacin nasu ya kasance rihin da aka mishi rihin wato iccen dabino ne rihin kara ne daga an yi ruwa zubawa yake yace fa waqafa al-masjid ruwa ya ciko masallaci yace fa absartu aynai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ala jabahataihi athara ma'in wa tin yace a ranar sai na dubi wato huska annabi sallallahu alaihi wasallama na gani wato a goshin shi da hancin shi wato akwai gurbi na abin da ya shahi laka bi ma'ana yayi sujada a damshi kenan wannan daga cikin ɗaya daga cikin alamu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana na wato daren lailatul qadari wato daren lailatul qadari ana samu wato ya zamanto misali ko ajiya an yi ruwa ko kuma a rana a ce an yi ruwa kenan saboda idan an yi sujada misali a damshi zaka yi sujada kenan wannan shine abin da hadisin nan wato yake gani mana wannan karshen nan da yace ya take kenan zan mu shiga babu da i'tikaf magani bayanin wato abin da ya shafi hukunce hukunce wato na i'tikafi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce da yana yin i'tikafi a farkon wato wata kwana 10 aka ce mishi ba anan lailatul qadar ba yake wata shekara he yayi a tsaka daga ƙarshe aka ce mishi ai yana 10 na ƙarshen wato watan ramadan kenan a wannan daren wato lailatul qadar yake a cikin wannan hadisin yana daga cikin abin da zan mu dauka shine halaccin yin i'tikafi a kowace rana ta ramadan ba sai a 10 na ƙarshe ba an fahimta saboda ai annabi nan ba a 10 na ƙarshe bane ba idan misali kai ne ka zo kace a ramadan tun farko zaka shiga masallaci kai i'tikafi to kana iya zuwa kai ko kuma wata rana ka zaba cewa 10 na tsaka ko 10 na farko ko kuma ƙarshe duk yayin lokacin da kake so ya halatta kai wato i'tikafi a masallaci a cikin watan ramadan haka kuma zan mu gani cewa wanda yake i'tikafi wato wanda yake i'tikafi a 10 ta tsaka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam annan yayi lokacin da zai huta daga i'tikafi shine daren 21 idan asuba ta yi kenan kan jurne in ta tanan ne lokacin da zai huto lokacin da zai huto a bayani zai zo gaba cikin i'tikafi yaushe mai i'tikafi zai shiga i'tikafi yaushe ne kuma ya dace ya huta sannan kuma a hadisin nan zan magani wato lalle hakika mummunai wato Allah subhanahu wataala yana nuna musu alamu na lailatul qadar zaman to gashi nan Allah ya gwada musu wasu alamu wanda zasu yi cewa wannan dare daren lailatul qadar ne wato ya huce yana daga cikin wato irin alamu na daren lailatul qadar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya wani cewa za a wayi gari ranai za ta zaman to rana ce ga ta sakakka balika batta da garhi zaka iya ka kalle ta ma yanzu misali ka iya kallon rana ba ta yanda za ka iya kallon rana to in ta lailatul qadar ce zaka iya kallon ta babu garjin wannan na rana batta da kuma zahi zaka ganta rana a sake take sannan wunin daren ta ma zai zaman to shi babu zahi babu sanyi mu'tadil ne tsaka tsakiya ne zaka ga komai lahiya lau to wannan duka yana daga cikin alamomi wanda shari'ar musulunci wato ta nuna mana na wato abin da ya shafi daren lailatul qadar ba abin da ake cewa zaka ga komai ya kwanta kaga me yake ce mishi hannu Ka'aba daga nan wai zaka ga Ka'aba komai zai kwanta da gidajen nan da beni da dutsen garin mallam da itace gabaki dai komai ya kwanta wai kai Ka'aba kake sun kaiwa to in dai kaga ka sun kaiwa wannan to da sai kawo kace a kai ka likita cewa kawo ko ka sha wani abu ko kuma kawo ka cire ko ka cire Allah subhanahu wataala da zan ko kuma a ce ba ka yi ba kukan jaki ko kuma ba ka yi ba kukan kare wannan a kauye kake ai ba je hirin baka da jakin a kusa wannan yayi kaji kukan shi ko kuma karan sai ka ji ya wannan inka to ala kulli hal wannan bai daga cikin wato abubuwa na alamomi wato na lailatul qadari sannan kuma a wannan hadisin zan magani lailatul qadari wato tana caccanzawa daga dare kaza zuwa dare kaza wanda sabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa wasu suna ganin cewa ita a daren lailatul qadri kawai yana da kwanaki na wato 27 kamar yadda Abdullahi dan Abbas ma yana ganin haka nan cewa a daren 27 lailatul qadri take aka ce dan me ya kawo dalilai wanda a karatun mu na sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wasallam mun ambata wato irin yadda Abdullahi dan Abbas yayi istinbabun wannan yace baka gani ba Allah subhanahu wataala dukkan wasu abubuwa bakwai yake yace sama bakwai Allah yayi kasa bakwai ce yace tsarin halittar dan adam ma 7 ne ci gashi abubuwa 7 yace a kai dawo suratul qadr ma yace idan ka dauki lailatul qadari zaka ga a cikin da harafi 9 ne harafi tara ne a cikin ta to wannan tarin kuma da ilal qadari ta zo so uku a cikin qur'ani idan kai nafu wa turwa ga kan biyan vincent kaga daren 27 yace bancin wannan suratul qadarin matan yace salamun hiya to kalma 30 ke da kai duka suratul qadar suratul qadar kalma 30 ce inna anzalna fi layl in ka kira kalma 30 ce mo tarantumo ne ban sacciyen mu shine hiya hiya wa da mirin zuwa gawa zuwa gawa yace laylatul qadar yace kawo shi wa laylatul qadar tana 27 to kaga yayi ijtihadi wanda yake mai amma dai abin da ya shafi shari'ar musulunci da ta canzawa da nan a daren 21 ne ma wato aka wannan inda kenan abin da yayi shine mutum mummuni ya tashi yayi ijtihadi a wannan kwanuka guda 10 tabbas idan ka dukufa a wannan kwanuka guda 10 ka raya su to tabbas ka samu wato abin da ya shafi daren wato wannan laylatul qadari wanda ibada a cikin shi kwatan kwatan kamar kai ibada ne wata 1000 wata 1000 shekara nawa 83 dare 1 83 kai kuma rayuwar ta kama baka san baka yi 80 in ko baka yi ba 80 shi yasa addinin musulunci addini ne wanda Allah subhanahu wataala ya kawo mana abubuwa da sauki abinda dai ake so mutum musulmi a wannan dare shine kai matukar kokari game da abin da ya shafi wato addu'a da neman istighfari kai sa kuma ikhlasi a wannan inka saboda can hadisin da ya gabata man qama ramadana man qama laylatul qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi gabaki izinin banka da suka gabata Allah subhanahu wa ta'ala mai iya gafarta mani sannan kuma yana daga cikin hadisin da Aisha da Allah ta tabbata a gare ta ta tambaya Nabi sallallahu alaihi wasallama idan laylatul qadari ta zo mata mizan ta ce ce ta ringa ce mi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna da wannan hadisin hadisin nan yana da rauni idan muka gama makaranta an yi mas'ala akan wannan hadisin wasu malamai sun rauna na wannan hadisin cewa hadisi ne wanda yake da rauni wannan hadisi cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna cewa hadisi ne wanda yake yana da rauni to hadisi wanda yake da rauni ma an yi yake da shi ha to ya da yarda jibehi amma dai mu kuma ya shahara wajen mu ga baki da alal manabir zakka gani da shi nan to ilimi ne dai Allah subhanahu wataala ya dadar da mu lalla samu wani yayi bincike akan shi ya karo mana kenan can makaranta sai mu gani wato a wannan insha Allah ala kulli hal nan malam hadisi na karshe ne da ya kawo mana a cikin wato laylatul qadari duk da kenan akwai hadisai da yawa wanda ya kamata a ce malam ya kawo su a cikin wannan fasali ko a cikin wannan babi da mun san sharadin malam da ya dora me sharadin shi a cikin littafin eh hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka yi ittifaqi wajen hudusu duk da kuma mun gani wato wani hadisan da Imam al-Muslim ne ya kadaita da su wasu kuma Imam al-Bukhari wato ya kadaita da su sai malam yace babul i'tikaf baban da zai yi mana bayani game da abin da ya shahi wato i'tikafi idan aka ce i'tikafi a yaren larabci shine luzumu shay wal muwazaba alai wato ka lazimci abu kuma kai naci akan abu a yare shine i'tikaf ce ka kwawa ma wannan abu idan aka ce a yaren larabci amma a shari'ar musulunci menene i'tikafi malamai suka ce shine al-iqamatu fil masjid taqarruban ila Allah ta'ala wa tafarrugan li ta'atihi ala sifatin makhsusa min shay'in makhsus wato ya zamanto ka dawwama ka zamna a masallaci kana kusanta ubangiji subhanahu wa ta'ala da ibada akan wata siffa wadda take kebantacciya kuma ga wanda yake mutum wanda yake kebantacci kenan misali yanzu aka ce wane yana i'tikafi na farko ka lazimci masallaci ka shigo masallaci bakka komi sai ibada bakka komi sai ibada shi yasa yana daga cikin wato abin da ya shafi hatta da al'umma ta baya sun kasance suna yin i'tikafi zan mu gani wani hadisi na Umar da yayi alwashi a jahiliya cewa yace zai yi i'tikafi can kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahira baitiya litaifina wal aakifina wal ruk'i sujud kaga ni tun annabi ibrahim da isma'il Allah yace rakake dake shi litaifina wanda zasu ringa tawafi wal aakifina da masu itikafi ina itikafi abu ne wanda hatta da quraishawa sun isko bulbudin shi yana daga cikin bulbudin ibadu wanda suka isko na daga abin da ya shafi annabi ibrahim da isma'il alaihi salatu wassalam to yana daga cikin hikima ta itikafi shine malamai suka ce akwai magana da ibn al-qayyim da yake bayanin kan cewa dukkan wato luk abinda ake so shine jam'iyyatul qalb wato zuciyarka ta hadu akan mi akan kusanta Allah subhanahu wa ta'ala waje guda yanzu lokacin da ka zo masallaci ka hadu ka zamna kana ka dukufa ka bar komi duka na rayuwar duniya shi sa yace ka bar cin abinci wanda kake so misali ka bar shan abinci saboda duk lokacin da ka zo ka ci abinci ka sala zanta kama ka kasa bautawa Allah subhanahu wa ta'ala ka bar barci na kirki saboda ka san nan ibada ce ka zo ka bar wasu abubuwa na rayuwar duniya nan miye kawo anta al-iqbalu ala Allah azza wa jalla ka zo ka fuskanci ubangiji subhanahu wa ta'ala da bauta shi yasa malamai suka ce wanda zai itikafi kamar ka tsane kanka ne daga abin da ya shafi rayuwar duniya ka shiga ka dukufa kawai lahira kake tunan shi yasa idan ka taba itikafi ka ji wata irin nutsuwa da wata irin sakina ka samu lokacin da ka zo ka fuskanta amma ba irin itikafin mu na wannan zamanin ba zaka gani itikafin an ta yi wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana gabaki daya an shiga da salula ana itikafin ana WhatsApp ana neman labarai ko kuma an mai da yajin itikafin majalisa da hira a zo ori ka je ka dukufa kai ibadarka sai ka gani ka koma kawai hira ce kuke ka gani ibada gwanda ma ka fito ka je ka yi wato zaman ka wato a gida ya yi zaman tawa da ya zamanto haka je ibada ku je ku yi da wani ku samu wato zunubi to ubangiji subhanahu wataala an shar'anta ma wannan al'umma tana iya wato itikafi ta keɓance a cikin masallaci tana ibada domin kusanta ubangiji subhanahu wataala game da abin da ya shafi wannan ibada wadda take da girma حديثي نمر قد ما لن يكاو من عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه wato wannan hadisi da malam ya kawo mana riwaya daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya'takifu ya kasance yana yin i'tikafi bi ashril awakhir min ramadan agoma na karshen watan ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwar shi summa takafa azwajuhu ba'da sannan matan shi suka yi i'tikafi bayan shi wa fi lafzin wani lafzi take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya'takifu fi kulli ramadana yana yin itikafi a kowanne ramadan fa idza salla al-ghadata idan ya sallaci salla asuba jaa makanahu alladhi i'takafa fihi sai ya zo wato wurin na da yake bance a masallaci wato yake yin itikafi a cikin shi yana wannan tarjuma wannan hadisi shi a wannan hadisin zan muga hukuncin itikafi da kuma yaushe mai itikafi zai shiga wajen itikafin shi Aisha da Allah ta tabbata a gare ta take cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu ya kasance yana yin itikafi idan kana ta zo kamar yadda malamai suke cewa sannan fi'ilul mudari ya zo bayan ta yana nuna muwazaban mutum akan abu kana yana nuna abu yanda mutum yayi naci akan wannan abu kana ya'takifu ya kasance yana yin itikafi fi ashril awakhir min ramadan abu mana karshen watan ramadan yace hatta tawaffahu Allah sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwar shi sannan summa takafa azwaju sannan bayan shi annabi sallallahu alaihi wa sallama matan shi suke yin wato itikafi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mutu ya bar mata nawa mata tara annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mutu ya bari akwai Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta akwai Ummu Salma inda akwai abin da ya shafi Sauda akwai Maimuna akwai Safiya Juwairiya Hafsa Ummu Habiba da Zainab binti Jahsh to duka wannan su tara annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mutu ya bar su a rai to matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yin itikafi bayan shi sai wata ruwaya take cewa kana ya'takifu fi kulli ramadan a kowane ramadan yana yin itikafi fa idza sallala ghadata idan ya sallati wato sallas as-subah sallas sahiki ne salla as-subah yace idan ya sallaci salla as-subah jaa makanahu alladhi i'takafa fihi sai yaje wato wurin da aka kebance mishi a sallaci yake i'tikafi a cikin shi to malamai suka ce nan lokacin shiga i'tikafi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan salla as-subah ne yake zuwa ya fara shiga i'tikafin shi suka ce kenan idan zaka shiga i'tikafi bayan salla as-subah zaka shiga wasu suka ce a ai wannan kahin ya shigo radda ya shigo wannan i'tikafin ya shigo shi ne magariba a masallaci da yayi bai hudo ba kenan idan zaka shigo da magariba zaka shigo kenan ka shigo tun daga magariba ka shiga i'tikafin ka har kai sallar asuba a wayar to ruwayati guda biyu sai malamai suka gama su suka ce to idan ya zamanto misali ka shigo bayan magariba kenan lokacin da zaka koma wajenka ka zamna kana yin itikafi a shi shine bayan sallar asuba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo masallacin bayan magariba bai huta ba har sai da aka yi asuba da aka yi asuba kuma sai ya tashi koma inda yake yin itikafi kuma a wannan hadisin zan magani malamai suka ce ba laifi mutum ya kebance waje a masallaci domin yayi itikafi a ciki tare da cewa bai cutar da al'umma ba a wajen kada ka zo kai sahun farko nan gindin liman ka ce nan zaka kebance da sanyanka da wannan inga ka wannan a sai dai ka koma can gehe ka dar masanganka saboda da zo wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam da yashi inda aka mishi wannan yin itikafi ruwa ce aka mishi takaba aka mishi ya zamna anan yake yin itikafin shi to kai ma idan ya zamanto misali da sai ma irin wannan wuraren da sabro yayi yawa cikin masallacin akwai yalwa kenan ka koma can gehe guda ka dar masanganka ka aje kenan a nan ka ringa shiga kana yin ibada ka lafiya da ko kuma kashin bargonka ko tafinka ko wani abinka kana yin ibada ka anan tare da cewa baka cutar da al'umma in sallah ta zo wajen abin da yafi dacewa ka nannade ka maida gehe saboda a masallaci baka kama waje ka ce wannan waje na ka ne ba a hajjas in makana a masallaci saboda masallaci haƙƙi ne na kowa baka zawa kai ka ce anan kai kullun nan wajen ka ne nan zaka yau kai da tare baka zauna ba wani ya zauna shikenan haka za a yi sallah ko kuma haka za a yi karatu ko haka za a yi darasi ba magana hajjazul makan saboda wannan yake zamanto dan ta'adda idan ka kebance wani idan ka zamanto kwace ne kama al'umma a sama abin da ya shafi wato haƙƙin su haka wannan hadisin ya nuna mana cewa shi itikafi yana nan a wannan al'umma ba khususiyya bace ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda matan annabi sun yi itikafi bayan shi kuma wannan yake nuna mana halaccin mace ta yi itikafi mace idan ya zamanto wato waliyin ta ya yarda sannan kuma ya zamanto ta sabka daga wasu tana ta cika wasu sharuɗa daga cikin sharuɗin shine ta zamanto akan tahara ta zamanto tana da tsarki waliyin ta ya ba ta izini sannan kuma ta lullube duka jikinta sannan kuma an amintu da fitina to wannan ya halatta ta yi itikafi ya halatta ta zo masallaci ta yi itikafi babu fitintun amma ba kowanne kuma masallaci ba kaga ba a ce ba irin wannan masallacin namu na sabila huda a ce misali ana juma'a nan wata mace ta zo ta ce anan za ta yi itikafi to kaga ai yayi kadan kowanne sai kiri kamar irin masallatai wanda an kebance wuri daman na mata misali da a ce akwai wani wuri wanda an kebance shi masallacin mata ne yana tabi a masjid ina wannan ba laihi idan akwai amintuwa shi ma kuma da sharadin wannan da kuma ta lullube jikinta kenan ta fito ta yi itikafi kamar yadda matan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi wato su ma sun yi wato itikafi sannan malamai suka ce itikafi baya inganta sai a masallaci sai a masallaci to sun yi sabani kan wani masallaci sai masallacin juma'a jami' ko kuma hatta khams salawat kana iya yi sai daga cikin malamai suka ce kana iya yi a masallaci wanda yake khams salawat amma wasu suka ce a'a dole sai dai masallaci wanda yake jami' sai masallaci wanda yake jami' gabaki ɗaya saboda juma'a tana iya ta isko ka idan kuma juma'a ta isko ka ka gani dole sai ka huta dole sai ka huta kenan dai ala kulli hal wannan wato abinda wato wannan hadisin ya kumsa wanda malam ya kawo mana da a ci gaba ko kuma hadari ya zo mu ci gaba hadisi na wayarai tayyib hadisi na gaba malam yake cewa ana Aisha radiyallahu anha annaha kanat turajjilu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hiya ha'idun wa huwa al-mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sahu وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت إن كنت لأدخل البيت لحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مار الترجيل تسريح الشعر وتوانا حديثي شكم رواية لغا عائشة يرد ألا تثبتها أجريتا take cewa annaha kanat turajjilu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa hiya ha'idun da kasance tana sharci ma annabi sallallahu alaihi wa sallama kai alhali tana cikin al'ada tana sharci ma annabi sallallahu alaihi wa sallama kai wa huwa mu'takifun fil masjid alhali kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi itikafi a masallaci tace wa hiya fi hujratiha ita kuma tana cikin ɗakin ta yunawiluha ra'asahu annabi yana meka mata wato kanshi wa fi riwayat na wata riwaya ce kana la yadkhulu al-baita annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana itikadi bayya shiga cikin gida illa li hajati al-insani sai dai dan wata biyan bukata ta mutum a wata riwaya take cewa anna Aisha radiyallahu anha lalle Aisha da Allah ta tabbata a gare ta qalat tace in kuntu la adkhulu al-baita li hajatin zan kasance na kasance ko haqiqa nan in bi ma'ana kace kad kuntu haqiqa na kasance la adkhulu albayta da ina shiga cikin gida li hajatin dan wata bukata ta dan adam yace wal tace wal maridu fihi alhali a cikin gidan ko akwai marar lahiya ina itikafi banna futa inje in gaida shi fama as'alu anhu illa wa ana marra banna wani tambaya in ce wane ya jiki ko kuma waye sai dai ina zo hucewa in na huto ko biyan bukata ta na tahi ba wajen marar lahiya ba tayyib wannan shine tarjuma hadisin Aisha radda Allah ta tabbata a gare ta take cewa turajjilu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa hiya ha'idu tana tsihi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama kai ta wanke mishi ta gyara mishi kai alhali tana al'ada wanda wannan yake nuna ma irin yanda musulunci yazo ya inganta mace ya tsarkake ta a yahudawa idan mace tana al'ada kaurace mata ake gabaki daya ake bance ta waje guda ba a cin abinci da ita ba komai ba ta yi to amma musulunci ka gani annabi sallallahu alaihi wa sallama yace isna ukul shay'in illa nika kana iya komai da matarka matakar tana al'ada banda abin da ya shahi wato saduwa idan wannan irin yanda musulunci ya kimanta abin da ya shahi mata Aisha tana sharce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama kai alhali tana dauke da al'ada tace wa huwa mu'takifun fil masjid shi kuma yana masallaci yana itikafi wanda dakin Aisha da masallacin annabi a game kawai daga ka bude masallaci ka shigo daga dakin Aisha kenan shine sai tace wa hiya fi hujratiha ita tana cikin wato dakin ta kenan misali annabi ya daga rido haka ya sa kanshi tana sharce ba tare da ya huta ba tana sharce mishi kai yunawiluha ra'sahu shine kenan tace yana meka mata kanshi a wata riwaya tace kana la yadkhulu albayta illa li hajati alinsan wato annabi bai tashi daga masallaci ya gusa yana itikafi ya shiga gida duk da gakar gidan yake bai shiga illa li hajati alinsan sai dai wata biyan bukata ta mutum shine mutum ya je wani wutsari ko kuma bayan gari zai je ya biya bukatar shi kenan shine ba laifi kana cikin masallaci kana itikafi kana iya ka huta zai misali kai ne kana itikafi a masallaci sai zamanto kana jin yunwa babu wanda zai kama abinci buncin da aka kama masallaci babu ya kare amma a waje akwai shagon da zaka iya zuwa ka ci abinci to ba laifi kana iya ka huto ka je ka ci abincin nan ka dawo ba tare da ka tsaya ba ka kai profite cewa ka zo zaka sai abinci ka biya wani wani gada laiya wallahi muna ciki ai kon ba an wara ba ai an tayi to kaga duk wannan sai ka je ma ka bata aikin ka to haka ko baka da lahiya a masallaci kana itikafi shi ma babu laifi ka huto ka je likita amma siran ko amma allura ko wani abu makamancin haka a maka magani misali kuma kai sai ka dawo masallaci shi yasa malamai suka ce anan koda mace idan tana al'ada ta zamanto al'adar ta zo mata tana masallaci misali ta shiga itikafi ta ce zata yi kwana 20 kai sai tayi kwana daya biyu al'ada ta tazo mata to abinda take ta fita daga masallaci ta fita daga masallaci ta koma gida sai ya zamanto idan ta tsarkaka kuma kai sai ta dawo ta ci gaba da wannan ta ci gaba da wannan kenan biyan bukata haja ta bukata kana iya ka huta ka je ka biya bukatarka sannan kuma ka dawo amma ya zamanto biyan bukatar wannan shine kawai ya hudda ka ka je ka dawo kamar yanzu yanda Aisha nan take cewa in kuntu la adkhulu albayta tace zata shiga gida tana cikin masallaci ka gani gaka da gidan ta yake ta shiga gida tace li hajatin saboda biyan bukatarta yace wal tace wal maridu alhali a gidan akwai wani bai da lahiya bata ce ba a wani bai da lahiya aikin kirki ne bari in zo in gaida shi in koma a wal maridu fihi akwai marar lahiya a cikin gidan tace fa ma as'alu anhu illa wa ana marra misali ta zo zata dawo ko zata wuce a wani ya jiki Allah ba da lahiya ta wuce ba ta je ba wajen shi kaga wannan ya nuna ma ko wani bai da lahiya baka ce baka huto daga itikafi ka je ka wannan ko wani ya mutu baka ce baka huto daga itikafi ka je raka jana'iza kinan he bukata ta wato insaniya ta wanda dole sai ya zamanto wato ka huta ko ta rishin lahiya ko kuma ta biyan bukata ko wani abu na abinci to wannan ba laifi wato kana iya ka huto kamar yanda wannan hadisin wato ya nuna mana hadisi na gaba malam yake cewa an Umar radiyallahu anhu qultu ya rasulullah inni kuntu nazartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan wa fi riwayatin yawman fil masjid al harami qala fa awfi bi nadhrik wato Abu Huraira Umar radiyallahu anhu Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah yace inni kuntu nazartu fil jahiliya yace wallahi na kasance a jahiliya nayi addawal nayi alwashi an a'takifa layla da zan yi itikafi dare guda ko kuma a wutar waya yace yawman rana guda fil masjid al haram wato a masallaci mai alfarma shine masallacin makka annabi yace awfi bi nazarik yace ya zamanto ka cika wannan wato addawal da kai kenan wannan ya nuna mana hatta a jahiliya akwai Quraisha sun isko kamar yadda muka ce bulbudin wato addinin Annabi Ibrahim shine abin da ya shafi itikafi kagan nan yace a jahiliya yayi itikafi yace zai yi itikafi a masallacin haram kuma yanzu musulunci ya zo baye ba kenan shine yace wato Annabi yace mishi cika nazarin ka shi addawal idan ka yi shi matukar wato ba saban Allah bane to wajibi ne ya zamanto ka cika shi Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa man nazara an yuti Allah falyutihu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si dukan mutumin da yayi addawal yayi alwashin da zai bautawa Allah zai yi wata ibada Annabi yace to yayi falyutihu yayi wannan ibada ya cika ta amma idan alwashi ne kai addawal na zaban Allah to wannan kada kai shi kinan wannan abin da ya shafi nazar hatta a jahiliya kuma akwai abin da ya shafi i'tikafi sannan wannan hadisin zai nuna mana abin da ya shafi wato yanda Umar radiyallahu anhu Allah ta tabbata a gare shi ko kuma duka sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama yanda suke kwade akan abin da ya shafi neman ilimi kuma malamai suka ce anan ba laifi ka bada labarin halinka lokacin da a jahiliya ko kuma lokacin ko kai ne yanzu Allah subhanahu wataala ya kadarta da kai kana dan yoyo baka gane ba musulunci da kyau baka gane ba addini sai ka aiki kai wani abu na kai baka san ba addini ne ko mine to kana iya zauwa wajen malamai kace malam ni hoda kan in shiryu kan Allah ya shiryar da ni na ce kaza da kaza da kaza da kaza ko kuma nayi kaza da kaza da kaza to shin ya ne ne zan yi kazan ko ba zan yi ba kinan malamai sai su sanar da kai kamar yanda Umar nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen Annabi ya gaya mishi cewa a jahiliya yayi addawar cewa yayi zai yi itikafi Annabi yace cika itikafin ka kinan wannan hadisin yana daga cikin wato abubuwan da yake karantar da mu kenan shine cika wato itikafi da kuma ingancin ibada ta mutumin yana kahuri yayi alƙawarin zai yi ibada a lokacin idan yayi ta a musulmi zai samu ladanta an fahimta Umar nan kaga a jahiliya bai cikin musulmi ba musulmi bane yayi addawal to yanzu kuma musulunci ya zo amma mene in ya aikata wannan zai samu ladan kuma zai cika wannan addawal in wato da yayi kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya gayyi mishi sannan kuma akwai babban matsala na shine ingancin yin in itikafi ba tare da yin azumi ba.
No.
An fahimta. Tunda nan Umar ai ba ta akai waye ran azumi. Kuma ba ta yi ba fi Ramadan. Kenan kaga haka ne kawai yace din. Yanzu misali kace zaka yi itikafi kai addawal zaka yi itikafi a wannan masallaci na sabilu guda kai sati uku. Wani ne zai Sufyan ne. To kawai ba yi kai azumi ba kana iya zawa kai.
Na'am.
Eh kana iya zawa kai amma in addawal inna ka kasa sai kai azumi kuma wannan wato kaga sai kai.
Na'am.
Kenan kace zaka yi abu in dai addawal ne wato zaka cika shi kuma wannan yake nuna mana kenan ingancin wato yin haka nan. Wato ba tare da wannan hadisi na gaba malai yake cewa an safiyata binti huwai radiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fil masjid fa ataytuhu azuruhu laylan fa hadathtuhu thumma qumtu li anqaliba fa qama ma'i liyaqlibani wa kana maskanuha fi dari usamah bin zaid فمر الرجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا وفي رواية أنها جاءت تزور في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه وتونى حديثي نصفية binti Huyay mata annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da ita wanda annabi yaushe ya armi Safiya da mi ce ce Safiya ba ita bace ba wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya same ta cikin wannan inganima ta Khaibar sannan aka iyanta ayyauta ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya arme ta ka garawo
na
daga baiwa aka iyauta ta kuma ta zaman to masa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yana daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yasa iyauta ta shine sadakin ta to ita ce take bamu wato labari take cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fil masjid Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi a masallaci ko yayi itikafi a masallaci ko yana cikin masallaci yana itikafi tace fa ataytuhu azuruhu layla sai wata rana da dare naje wato in kai mishi ziyara tace fa hadathtuhu sai na muka yi hira da shi summa qumtu li anqalib can dare yayi sai na tashi zan dawo gida fa kama ma'i li yaqlibani sai ya tashi tare da ni dan ya raka ni fa kana maskanuha fi dari usama bin zaid wato gidanta kuma ya kasance a can gidan usama bin zaid dakin da yake ita safiya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba duka matan shi ba suke gaka da wato jikin masallaci sai aisha su ne suke nan wasu kuma suna wani waje ita kuma tana daga cikin wanda gidanta yake da nisa ma da masallaci to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya raka ta da ya tashi fa marra rajulani min al-ansar sai wasu mutane guda biyu sun zo hucewa sai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare tare da matar shi safiya to su da mace suka gani ba su gani ba wane ne kawai sai suka ƙara bi ta su falamma ra'aya da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam asra'a sai suka ƙara sauki kap muji fa kala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala risulikum hankali dai kai kudakata innaha safiyatu bintu huyay wannan fa safiya ce diyan huyay matata sai suka ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wanda subhanallah kalma ce inda ta'ajjub ko kuma wani abu wanda ya girmama mutun yace subhanallah ko yayi gabbara sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah Subhanallah ya Rasulullah fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna shaytana yajri min ibni adam kusanda cewa hakika shaytani yana gudu a cikin jikin dan adam cikin jinin dan adam majrad dam inna shaytana yajri lalle shaytan yana gudu min ibni adam a cikin jikin dan adam majrad dam yan inda jini yake gudu kaga inda jinin ka gudu yake haka shedan yake shiga ya ringa gudu a ciki wa inni khashitu an yakzifa fi qulubikum sharra ni kuma naji tsoran wato kada ya darsa muku wato wani abu na sharri a cikin zakatan ku ku halaka saboda kai darsu da wani abu na kace kaje kama annabi kazabi kaje kama annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ai ka san kai ka halaka fa annabi yace to shi yasa watarwa yace ayu shay'a to wannan hadisin safiya kamar yanda zan magani zai mana hukuncin ziyara mai itikafi da kuma hira tare da shi safiya mata annabi sallallahu alaihi wasallam gidanta yana da nesa da masallaci tazo ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam wata ziyara wata rana wata ziyara da dare kaga nan da warko muna ganin halaccin mace tana iya fita da dare idan ka ce ba dare mace ba ta fita ba a ta fita ta iya fita amma ya zamanto akwai amintuwa da fitina misali ko wani ya raka ta ko kuma yi ta kadai ma in wajen ba wani nesa bane kuma akwai security wajen ba lahi tana iya fita tazo ta isko annabi sallallahu alaihi wasallam tace fa hadastu ya suka yi hira da shi
sai subba qumtu li aqalu sai ta tashi za ta dawo gida
dare yayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qama ma'i liyaqlibani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi dan ya raka ta kuma nan malamai suka ce yana daga cikin ladabi da kuma kyautatawa mutumin da ya kawo ma ziyara ka tashi in zai tayi ka raka shi ka tashi ka raka shi sai ko da bakin kofa ne ka tashi ka raka shi kuma ko mun girman ko mun karanta shi kai ka yi shi girma kenan ka tashi ka raka shi wannan yana ƙara dankon abin da ya shahi kauna tsakankanin musulmi tace wa kana maskunu yace wa kana maskanu ha fi dari usama bin zaid gidan nata ya kasance a can gidan usama dan zaid famar rajulani sai wasu mutane za suka huce min al-ansar daga mutanen madina to da suka huce suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mace cikin duhu ne busan ba wace ce sai suka yi gauga suka huce to ka san kuma yanzu irin kamar dai anan mutane yanzu wani ya ganka da mace a kai wani na gan shi ya shafana da wasu ko kuma na gan shi ya goyo wata ko kuma na gan shi ya goyo kaza dai ja kaga za a fara wato wani abu na shubuha da wani abu na wato a ringa wani zargi ko wani abu makamancin haka saboda halin dan adam ne annabi dake ya san halin dan adam shedan yana shiga jikin mutum yayi gudu irin yanda jini yake gudu sai annabi ya tsira sai ya ce ala rishul kuma kudakata ku shi kudakata ku zo wannan inna ha safiya wannan mata ta ce shi yasa an ka huce da wata a inji kuka sha kuka huce kuka meke wasu suna zaune kai wane ka shigo kenan kaza da kaza in kai kwana da mito ka dawo wane a gidan mace kan wata ce wannan mata ta ce wane kaza ta ce shikenan ka huce ko kuma kun ga mun kai jiya ka gane da wace da wace wannan fa a gidan mace dan kakka ma wani a zace ka ta darsa a wasa wani abu da ba saboda mutane da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce su da tsogami da kuma sa ido da abubuwa dai wanda yake halin dan adam kenan shine yace inna hasafiya yace ya ji tsoron wato shedani ya sanya wani abu wato a cikin wato zuciyarsu kuma ya zamanto wato sun halaka saboda zasu ma annabi sallallahu alaihi wasallama mummunan zato sannan kuma a wannan hadisi kai ya kakka gama matan ka waje guda la sai ma irin yanzu yan zamani sai su zaman to in ka hada su waje guda sai zaman to ana kwamba kullun kai gaba kana iya rarraba su daban-daban wannan daban wannan daban wannan daban sannan kuma a hadisin nan zan mu gani wato halaccin kana iya kai ma wanda yake itikafi ziyara wani ka san ya ta itikafi kana iya kaje mishi ziyara ko kuma shi wanda yake itikafi matar shi ta kai mishi ziyara ko kuma sa shiga itikafin tare da shi da matar shi kai yanzu ka je ka shiga itikafi da matar ka kai ka kallo sa za a yi wani ka a yi wani ya yi kare mijin hajiya ko a ce ba ta yi raba da shi ko bai yi raba da ita ko kuma kawai mutane duk wannan warshen aiki ne kawai bin muna aiki ne a yi ta kaza ko kuma kaza da kaza ko kuma wannan yake kara nuna mana babu laihi misali ka shiga itikafi da salularka ka yi kira gida ka tambayi iyalinka yaya halinsu yaya halin su da dama kuna lafiya alhamdulillah amma ba ka shiga bai itikafi kuma ka shiga san minute wannan bai dace ba wannan bai dace ba ko kuma ka shiga ka hawo dan mendezar ko kuma wani abu kai kana itikafi ka ce kwana biyu ba a wannan ba kuma a wannan kenan wannan sannan kuma a hadisi cikin hadisin nan zamu gani halaccin wato mai itikafi yayi wata hira daban
ba ta cikin ibada ko azkar ba kaga nan ai annabi ba wa'azi ba sai ba hira kawa akai kenan wannan babu lahi mutun yayi wato wata hira daban wato ta abin da ya shafi rayuwa sannan kuma idan haija ta kama ka huto kamar yanda wancan hadisin ma ya mana bayani shi ma ba lahi kaga nan cikin dare ne kenan dole annabi yana buƙatar ya huto ya raka ita matar shi Safiya ya raka ta wato zuwa gida saboda kuma tana dan nesa wato da wannan sannan kuma idan ka gani wasu suna rasa iya wato yin wani zargi ko wani zato abin da yayi dacewa shine ka bayyana musu wato hakikanin abin da yake wato tare wannan kuma yana ƙara nuna mana irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake da kyakkyawan hali irin yanda yake da tausayi da kauna da yake ambata kaga nan ya tarbi iyallan shi da suka zo masallaci yayi wato hira da su ya debe musu kewa sannan kuma ya tashi tare da su ya raka su har suka tafi wato gida kuma wannan wato irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ƙara wato taimaka ma za a ce sahabban shi akan wato ya kare su daga kasu fada ga wasu abubuwan da zasu halaka ka gani bai bar su ba haka nan suka tai saboda la'allar su je sheɗani ya tsarta musu wani abu kuma ya zamanto wato sun afka zuwa ga abin da ya shahi wato halaka kuma ya halatta kenan ka ba mutum labarin cewa wannan kuma iyali na ne ko kuma wani abu makamancin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya dadar da mu nan nan muka zo ƙarshen wannan babi insha Allah da nan zan mu tsaya da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya shahi shi daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.